ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيو الله سبحانه وتعالى غودياجي قدر تابن حدوى أولن يمتنا أصبر أيومنا أشرين دا أكو قواتا نشوال شكرا تدود يا دريه أود أربعين دا بقوي أشرين دا هدو قواتا نشوال شكرا تدود يا دريه أود أربعين دا بقوي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونداتي وشاء ديان وطن هدو ميلادينا دبو بيود أشرين دا شدة دا إذن الله زام الدسا دا إندا مكتايا تكين كراتل لتاه النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وندا يو زامي درسي نقوم دا إذن الله مالينا أمتا منا مراحل الدعوة زنغو زنغو دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبي wajen kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala da bauta wa Allah mai girma da buwaya wanda zangon wannan da'awa akwai al-marhalatu as-sirriyatu sannan kuma akwai marhalatul jahri bid-da'wa akwai zangon da ya zamanto da'awar tana gudanuwa amma a sirrance tsawon shekara nawa shekara uku a tsawon shekara uku aka yi da'awa a sirrance yanzu sauran abin da ya biyo baya sai zamanto marhalatul jahri bid-da'wa wannan kuma zango ne na bayyana da'awa da yin ta a bayyane karara wanda shine malamin fara ambata mana a karatu da ya gabata wanda mun ji irin yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya sabkar da wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi ƴan uwanka waɗanda suke makusanta a bangaren da ya shahi jini manzala ya kira su ya kira gidan wani ya kira gidan wani ya kira gidan wani bayan ya kammala wannan a cikin wannan kiran da yake ya gamu da kalubale da yawa daga cikin su akwai ammin shi wanda shine Abu Lahab ya hadi maganganu kausasa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine malin zai shiga ambata mana mawaqiful mushrikina min da'wati an-nabi sallallahu alaihi wasallam mawaqif jam'i ne na al-mawqif matsaya matsayar mushrikai min da'watin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama game da da'awa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama meye matsayar su yanzu da'awa ta huto hili ta bayyana malaita indama ra'at quraish an ta'thira hadhihi ad-da'wa lokacin da quraishawa suka ga tasirin wannan da'awa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lam yakun mahdudan kama kana al-hal bi zaman toba da'awar da yake wata takurarra ce mahduda ya'ni da take da iyaka wani abu a kebance ko kuma wanda yake da iyaka kama kana al-hal ma'a man da'a ila nabdil asnam qabla muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yanayi ya kasance tare da waɗanda suka kira ila nabdil asnam akan ayuwa tsi da gumaka kahin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an samu mutane da yawa sun bayyana akan ba sa goyon bayan boton gumki da ake to amma duka waɗanda suka bayyana wannan da'awar da suka yi na ayuwa tsi da gumaka bata yi tasiri ba kamar yanda na manzon Allah ya tasiri to lokacin da quraisha suka ga haka qamat fi wajhi tamarus shatta asalim sai suka tsayu wajen kuskantar ko kuma amfani da shatta asalim salo daban-daban wa wasaila sannan kuma da hanyoyi daban-daban na abin da ya shahi at-targhib wa tarhib ya za a yi a kwadaitar da mutane bautan gumki sannan wa tarhib ya za a yi a nisantar da mutane game da da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka tsaya kowa ya kawo irin nashi daga cikin waɗanda suka yi kira akan cewa a rabu da bautan gumaka kahin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai wani mutum ana kira shi da suna Qus bin Sa'ida al-Ayadi wannan ya kira akan cewa a bar bautan gumaka wannan kuma kahin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai wani mutum ana kira shi da suna Zaid ibn Amr ibn Nufail shi ma yayi da'awa zuwa ga Nabzul Asnam a bar bautan gumaka kahin manzon Allah sannan akwai wani Arbab ibn Ri'ab shi ma wannan mutumin yayi da'awa akan a bar bautan gumki kamar yadda Suwaid ibn Amir shi ma yayi wannan da'awa haka kuma Warqa ibn Nawfal shi ma yayi wannan da'awa haka Zuhair ibn Abi Sulma shi ma yayi wannan da'awa kaga waɗannan mutanen duka kowa ya kira akan a bar bautan gumaka ba abu ne mai kyau amma wannan duka kahin zawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zaman to kiran da suka yi bai samu tasiri da karbuwa ba irin na manzon Allah to wannan abu shine ta da kula shawo hankali to shine malai yake cewa anan qamat quraishun fi wajhi tamarusa tashatta asaliba wa wasa'il at-targhib wa at-tarhib me yasa yace li saddihim an hadha at-tariq alladhi haddada masalihu saboda toshe wannan hanyar da ta zamanto tana kalubalantan duk wani abin da yake maslaha ce ga quraishawa suka ga manzon sallallahu alaihi wasallam yana kira ko mutane suna fahimta sai suka tashi suka bi kowane irin salo ya za a yi a dakatar da wannan da'awa wannan shine abin da suka yi shine malai yake cewa min abrazi tilkal asalib iya daga cikin mafi hutowa hilin waɗannan salo da suka bi daban-daban salo akan kaza salo akan kaza in sun yi kaza sun ga bai ci ba sai su masanya shi da wani abin da yake sabani shi su dai burin su ɗaya ne ya za a yi wannan da'awar da manzon Allah yake yi a fasayinta to shine malam zai kawo mana salo da quraishawa suka bi daban-daban dan dakatar da da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malaka al-uslubul awwal salo na hari muhawalatu ta'thiri ala ammihi abi talib kokari wajen yin tasiri akan baffan manzon Allah wanda shine abu talib mahifin aliyu sai ga to tunda abu haka ne bari su biyo ta waccan hanyar saboda su dakatar da wannan da'awa wanda kuma har a yau haka abin yake faruwa ga dukkan mutumin da yake yunkurin tsayar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka taso da da'awa sai a ji a samu mahaifinka a samu mahaifiyarka a ce ai wani ya gama lalacewa da haka a mushi magana a ja hankalin shi abin nan da yake ba haka nan bane ba wannan abin haka aka tashi a garin na uwaye da kakanni ana yi sai yau shi ya fahimta to haka aka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka yi kokarin ya zai ai tasiri akan Abu Talib wanda dama shine ya tsaya a cikin quraishawa kakaf akan cewa manzon Allah a bar shi abin da yake so duk da cewa Abu Talib bai musulunta ba mal yace kana awwalu uslubin ya kasance salo na farko laja'u ilaihi ay raja'u ilaihi wanda quraishawa suka koma zuwa gare shi huwa muhawalatu ta'thiri ala ammihi abi talib shine kokari na ya za su yi tasiri akan ammin manzon Allah baffan shi kenan ya kira shi ya ce mishi kai wane wannan abin da kake daga yau kar mu kara ji eh daga yau kar a kara jin wannan abu hatta ya kuffahu ani da'wati wa ikhrajihi min himayatihi sun yi kokarin tasiri akai hatta ya kuffahu ya zamanto Abu Talib ya hana manzon Allah akan duk abin da yake na da'awa kenan ya sa shi ya kame ya bari sannan kuma wa au ikhrajihi ko kuma a ya hudda shi daga cikin himayar shi min himayatihi daga karkashin kulawar shi saboda Abu Talib ya hudu wa Qurayshawa cewa duk wanda ya taba Muhammad ya taba ni sallallahu alaihi wasallam to yanzu ka hana shi in wannan bai samu ba to mu ka kyale mu da shi shine ma'anar au ikhrajihi min himayatihi ya hudda manzon Allah daga cikin kulawar shi kenan shi Abu Talib ya kyale manzon Allah da Qurayshawa su za su yi magane shi a bangaren su a dalilin haka mi suka yi Qurayshawa arsalu wafdan sai suka aika wata tawaga
Al-wafdu shine tawaga. Aka aika tawaga min ashrafihim daga cikin manyan manyan Quraishawa da suka tahi litafawud ma'ahu saboda tattaunawa tare da shi Abu Talib bi hadha al-khusus akan wannan magana ta magana cewa ko ya hana shi ko kuma ya huta ya kyale mu da shi mu za mu hana shi abin da yake yi fa qalu law hizaka cewa shi Abu Talib in ibn akhika qad sabba alihatana suka ce wannan dan dan uwanka saboda shi Abu Talib wane ga mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah sai ce wannan dan dan uwan naka kad sabba alihatana yana zagin ko yana aibanta allolinmu sulata suuzza sumanata yana hodin maganganu marasa dadi akan su suka ce wa abadinana yana aibanta addininmu yana hodin maganganun da yake dama wa saffaha ahlamana haka kuma yana wawantar da hankulanmu di ya dauke mu a matsayin wawaye wa dhallala aba'ana yace uwayenmu da suka wuce duk batattu ne kaga wannan har da karin wannan kai ko eh da abun da ya hodi da abun da bai hodi wa duka dai an doka an dora mushi saboda su ake Abu Talib a lokacin azziga shi ya hau yace manzo Allah wannan abun a bari ko kuma ya zama to annahu ta daga cikin baka kariya daga Quraishawa ga fuga Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka Quraishawa suka ce fa imma anta kuffahu anna ayan biyu ko ya zamanto ka kame ka hana shi anna game da mu ya kame kari kara tutar da mu kenan kari ya aibanta allolinmu kari ya aibanta addininmu kari ya wawantar da hankalinmu da tunaninmu kari ya ce uwayenmu batattu ne kari ya wadannan abubuwa wa imma antu khalli bainana wa bainahu ko kuma ka huta ka bar mu tsakanin mu da shi kawai aina ta kare kaga wannan an taso gadan cewa ya za ai dole sai an kai da awar kasa eh kuma zaka samu irin wadannan kalmomin kaga ana zagin mutane ana aibanta addinin su an ce wai dukkan wanda suka wuce batattu ne kai magana wanda suka wuce ka bar shi ba naka bane ba ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa ka bar maganan uwayenka akai abin suke a kai yau Allah ya fahimtar da kai gaskiya ya fahimtar da kai addini na daidai kai kokari ka bauta wa Allah akan wannan tsarin lamarin uwayenka yana wajen Allah Allah kadai ya san irin uzurin da zai ba su la'alla uzrin da Allah zai ba su kai ba zai baka ba saboda Allah ya baka damar fahimtar addini irin damar da la'alla su uwayenka ba su samu wannan ba da haka shine abinda aka yi ta afada Fir'aun go lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wasalam da Annabi Harun suka kada Fir'aun ta kowane bangare sai yake cewa to kai Fir'aun fama balul qurunil ula wai miye labarin wadanda suka gabata uwayenmu da kakanninmu tunda ka ce mu yanzu batattu ne to ina labarin uwayenmu da kakanninmu duk ɗan wuta ne annabi Musa sai ya ce qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wala yansa ilimin uwayenku yana wajen Allah Allah baya bacewa Allah baya mantuwa za su samu abinda suka aikata a wajen Allah hadiran wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalimtar kowa kaga wannan salo ne na bada amsa salo mai kyau kaga inda tayi da ku da uwayen naku duk wuta ce kawai la'alla ba zai huta daga wannan wajen ba eh kaga dama yana da girma da Fir'aun wanda suke kewayen masa kai wannan abu yana da girma banda ma mu abinda muka yi har uwayen namu gaba ɗaya ba su sha ba su ce kai mu rada wannan abin naka ba to kaga bai haka ba sai ya ce musu ai ilimin su yana wajen Allah kenan magana ta riga ta kare to shine anan suka ambatawa shi Abu Talib cewa ko ya zamanto ka kame ka sa shi ya kame an takuffahu anna wa imma an tukhalli bainana wa bainahu ko ka kyale mu da shi kawai fa innaka ala misli ma nahnu alayhi min khilafi suka ce fa innaka kai Abu Talib ala misli kana kan irin abinda ma nahnu alayhi abinda muke kai na bautan lata da uzza da manata da kaza duka tahiyar mu dai da kai min khilafihi sabanin shi wanda bai yarda da lata da uzza da manata ba kenan Abu Talib tahiyar mu dai ce da kai da haka wajibi ne ka tsaida shi ko kuma ka rabu ka bar mu da shi mu za mu magane shi sai suke cewa fanakfika fanakfiyahu fanakfikahu daka sai mu wadatar maka kenan mu kare ka daga shi kai baka taba shi ba barantana a ce ka taba dan baffanka kenan ka kare mu ne muka yi mushi muka maka magane shi fa qala lahum abu talib da suka gama wannan magana ta su tawaga qurayshawa qala lahum abu talib qawlan rafiqan aw raqiqan sai ya hadi musu wata magana mai dadi mai tafshi ku ajje hankalinku tunda wannan matsalar kun kawo ta nan mu za mu ga abin da ya kamata kaji latijo shi ma abin da yake kenan yace musu wannan maganar tunda kun ka ta nan to kawai an kare a bar wannan magana sannan kuma waraddahum raddan jamila ya maida musu ya mayar da su mayarwa kyakkyawa mai kyau kenan bai sa ba akan su tahi su ji cewa suna kyamar wani abu sai suka ji cewa a wannan magana da yato tabbas zai yi maganin wannan dan baffan nashi fansarafu anhu sai suka tahi suka kyale Abu Talib kenan sai yanzu an huta batun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda an kawo karan shi gidansu an kawo karan shi wajen baffan shi kenan baffan shi zai mishi magana wannan shine salo na fari daga cikin salon da mushrikai suka doka game da da'awar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a karo na biyu yanzu sun koma an je an yi shiru kuma an ji shiru ba wani labari a can bangare ɗaya kuma da'awa sai tahiyya take to Abu Talib kai ka mana alƙawarin kaza amma kuma har yanzu babu wani sauyi da muka gani abu sai ƙara rikicewa yake a bangaren mu shine malaci al-uslubu tsani salo na biyu at-tahdidu بمنازله الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه ينزو قريشاوا da aka je aka zamuna sai aka ga wannan abun kana ci gaba yake ba abun da saki yan sai suka zo at-tahdid kaman jan hankali da kashedi akan cewa bimunazalati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ammihi za mu kebance manzon Allah kenan Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi da ammin nashi Abu Talib gabaki dai za mu mira su gehe ya zaman to a garin Makka babu mai yi da su kenan za su aurace mushi to shine mal alayki cha lamma madha rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala ma huwa alaihi manzon sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da akan abin da yake kai na kiran mutane zuwa ga Allah yuzhiru dinallahi yana bayyana addinin Allah wa yad'u ilayhi yana kira zuwa ga addinin Allah wannan abun ghadibat quraishun wa aduhu quraisha suka fusata suka nuna kiyayya a karara game da abin da manzon sallallahu alaihi wasallam yake yi wa aktharu min zikrihi kuma suka yawaita ambatan shi duk inda aka zauna maganar da'awar manzon Allah yake yi ai wani ma ya musulunta ai gidan wani ma wani ya musulunta wani ma ya daure diyan shi a gida ya hada su hutuwa saboda sun fita sun musulunta saboda a wancan lokaci abin da suke yi kenan sai ka musulunta sai a daure ka a gida to lokacin da sai ga waɗannan abubuwa suna yawaita wa aktharu min zikrihi ya zaman to ko ina hirar manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam da irin da'awar da yake yi yace wa khassa ba'dhum ba'dan sai su quraisha wannan yake bantu shashin su akan shashi kenan sai aka samu wani kaso daga cikin su sai suka kebance suka ce kai wannan abin ba zai yi ba dole ya zamanto ala ruju'il wafdi wannan tawagar da ta tayi ta ga Abu Talib a wancan karan ta saki komawa yaya an zo an yi magana ka ce ba matsala za dauki mataki kuma abu babu abin da ya saki sai suka koma marratan thaniyatan akaru na biyu famashau ilaihi marratan ukhra sai suka tai zuwa ga Abu Talib akaru na daban faqalu law suka ce ya Abu Talib inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan fina Abu Talib kai mutun ne mai shekaru a cikin mu kai mutun ne mai daraja a cikin mu kai mutun ne mai matsayi a cikin mu wa inna qadistan hainaka min ibn akhika falam tanha anna suka ce mun zo mun hane ka game da abin da ya shahi dan uwanka akan ka hana shi falam tanha baka hane shi ba anna game da mu har yanzu dai yana nan yana ci gaba da game da abin da yake yi suka ce wa inna wallahi mu da kake ganin mu quraishawa muna maka rantsuwa da Allah la nasbiru ala hadha ba za mu hakuri akan wannan abu ba ba za mu hakuri ba min shatmi alihatina game da zagin uwayenmu wa tasfihi ahlamina da wawantar da hankulanmu wa aibi alihatina da aiban ta abun bautanmu hatta takuffahu anna in kana so a zamuna lahiya a makka to wannan dan dan uwan naka ka hana shi game da mu ya shafa mana lahiya da mu da abin da muke bauta ma kaga magana ta ƙara zahi suka ce au tunazilahu ko kuma a ya zamanto ka sakan mana shi mu zamu kebance shi zamu koya mishi darasi wa iyyaka kai in abin ya gama kai ma sai mu hada da kai gabaki daya mu kotance ku mu wada ku ba a bakin komai ba a cikin garin makka wa iyyaka fi zalika hatta yahlika ahadul fariqayn har dai daga cikin mu ya halaka kenan in wani takama kake da wani abu in kana ga zaka iya jan daga to ko yaki ne ka fito mu fito a ga cewa da mu da kai waye zai halaka kaga da mun aka zo daga fara muqaddimu suma an nuna cewa kaman kai duk da girman ka fa binka ne muke a sannu suka ce inna laka sinnan wa sharafan ko wa manzilatan fina kana da matsayi kana da kaza a cikin mu to amma fa in ta gagara tunda dai abun ya gagara ka mushi magana ka hana shi ya gagare ka to ai a wari da kai da shi ku koma gehe mu mu koma gehe a ga wa zai halaka a ga wa yake bukata zuwa ga wani fa qala abu talib sai abu talib da ya kuskance su ga cewa fa yanzu ura ta kai bango ko tura ga cewa ta kai bango eh tura ta kai bango kenan al'amari ya kai karshe fa qala abu talib ya aqil uktini bi muhammadin yace ya kai aqil yace ka je ka zo mai da muhammad sallallahu alaihi wasallam fa talaqa ilayhi fa jaa bihi fi zahira aqil sai ya tahi ya zo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar rana fi shiddatil harri a tsananin zahi ana cikin tsananin zahi makka iya cikin yanki masu zahi sahara ne duwatsu aqil ya je zo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma atahum qala abu talib lokacin da aqil ya zo kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo Abu Talib sai yake cewa inna bani ammika haula yace kaga waɗannan mutanen ɗan uwan mahaifinka za'am sun raya cewa annaka tu'zihim fi nadihim kana cutar da su a mazaunan su nadi shine fadar su a inda suke fadar su kana cutar da su in aka je babu hirar da za a yi in ba hirar ka ba abin kowa ya dame shi wa masjidihim haka kuma kana cutar da su a masallacin su zaka je gindin Ka'aba kai ayyukan bauta amma ba irin nasu ba kana cutar da su da ka fanta an azahu abinda nake umurta ka ni Abu Talib yake cewa manzo Allah ka hanu game da cutar da su ka bar wannan abin da kake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji haka daga Abu Talib sai ya dauki magana kahin ya dauka fa halqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basarahu ila as-sama sai manzo Allah ya tsinkaya da idan shine halqa kenan kamar yanda zaka tsinkaya ga tsananin zahi ga rana sai manzo Allah ya daga idan shi kalli rana قال سيكي شو ترون هذه الشمس كنا قولنا راني قال سيما ذلك شو موسو ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منك نيبا كسن تيمي إيكو بدا زنبر wannan da'awar da nake yi a cikin ku zancan in bari bi taso ba yace ala an tash'alu minha shu'la akan yanda ba za ku iya kyasto wani kyastuwa na wuta a cikin wannan ranar ba ku ba za ku iya ba ku to niya ba zan iya barin wannan da'awar ba ko kuma a ma'ana ta daban mallan ya koma ƙasa yake cewa a cikin wani hadisi na daban kamar yadda yake cikin silsatul ahadisi sahiha na mallan albani yake cewa hadisin ya zo da cewa ya am da suka gama bayanin su Abu Talib ya gama bayanin shi yace a bari daga yau sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya am yace ya ammina wallahi ina maka rantsuwa da Allah ku kamar duk ku fahimci ba inda na dosa yace law wada'u shamsa fi yamin inda za su kora mini rana a tafin hannuna wal qamara fi yasari su dora mun wata a tafin hagumkina yace ala an atruka hadha al-amra akan cewa in bar wannan al'amarin na da'awa hatta yuzhirahu aw ahlika fihi ma taraktuhu yace wallahi bazan bar wannan abun ba koda halaka zan yi a cikin shi mazan lai an bata musu haka da ya fadi musu wannan magana fa qala abu talib sai abu talib yake cewa wallahi ma kazabna ibn akhi qattu wallahi mu dai wannan dan uwan namu bai taba yin ƙarya ba kenan wannan magana da ya fadi ko da rana za ku dora a tafin hannun shi ba zai bari ba dan haka Quraishawa farji'u hukuma ku je ku san abin da za ku yi yanzu dai ga ku gani gashi kuma ga abin da ya fadi akan kunnuwan to wannan shine riya daga cikin asalib da suka bi salo na ya zai a dakatar da wannan da'awa bayan waɗannan usulubin guda biyu da malam ya kawo a nan sai yake cewa min hikmati hadal mawqif iya daga cikin hikimar da take cikin wannan matsaya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko addini ko ajali ko musulunci ko a mutu babu zancen hasawa to wannan shine addinin musulunci kuma shine rukun da yake wajibi ga dukkan mutum musulmi jama'a addinin musulunci sama da dukkan wani abin da kake kafafa da shi a cikin rayuwarka babu abin da yake tsara da addini babu abin da yake kambaci ga addini babu shi dan haka duk abin da aka ce addini ne to an zo jallayi wanda ba tsallaka shi kaga shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu haka kuma shine abin da ake jira akan dukkan mutum musulmi in aka ce wannan abin addini ne ba kai wasa bane ba a yau an wayi gari ana ga cewa wani ya samu musulunci a bagas bal hasali ma da ya tashi mamman shi baban shi kakan shi kakan shi duk musulmai ne sai yake ga abin kaman wani arhani wallahi ba arhaba ne ba ayi magana kadan na addini ba zai tsabbaka ba yana ga cewa to an yi tsabbaka abu kaza idan ya tabbatar da abu kaza aikata shi ya zai yi rasuwa ne ina wa yake magana suwa ne ana magana addini ka duba wannan babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da dukkan manyan Qurayshawa ga su a tare a waje guda manzo Allah ya musu magana daya daya wanda za su fahimci inda aka sa gaba cewa wannan abun babu zancen fasa shi sai dai duk abin da za ku yi ku yi irin yadda saharatu fir'aun suka hadi mushi faqdi ma anta qad duk abin da za ka yi ka je ka yi innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya iya abin da za ka yi shine anan gidan duniya kaga yanzu duk abin da ake karanta wanda ya zama tarihi ina mutane suke duka babu da wanda yayi alherin da wanda yayi sharrin da wanda yayi kaza duka babu to yau ma abin haka yake kaga nan aka kara shekara 100 ba kowa anan babu kowa bal hasali da yawa ba za ka yi wannan kin ba zai ma yi wahala akwai khubuf awar suke jan mutane shi yasa sai ga azo ayi taro da yawa sai ga tsohon ɗaya ne ko biyu ko a cikin angon ku rika lissafa tsoho ɗaya ko biyu ina wanda suka yi kurujiya tare da shi duk sun mutu to haka sunnar Allah take a ban ƙasa yanzu ma haka nan ne ba fasa za a yi ba ya rage kawai kai kama kanka wa'azi kama kanka gargadi ka ja hankalin kanka da kanka ka tsaya akan lamarin addini babu zancen hwasa babu zancen sauyi kawai addini za ka yi addini za ka yi kaga shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake maliki cewa daga cikin hikimar take cikin haka yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon ya kasance ahabbu khalqillahi ila abi talib tab'an manzon shine mafi soyuwan halittar Allah kakab zuwa ga Abu Talib Abu Talib ya hi son manzon Allah a rayuwar shi sama da komai amma taban a dabi'a ba addini ba son shi ne kawai yake a dabi'ance saboda matsayin dan shi yake a dan uwan shi yake mahaifin shi ya rasu tun ka aihe shi mahaifin shi ya rasu yana dan kararrami ga kan shi ya rasu wannan abun yasa yake jin shi a cikin rai shine malai ta taban so irin na dabi'a saboda so kala biyu akwai so na addini akwai so na dabi'a wa kana yahnu alaihi sannan kuma yana jin tausayin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib yana tausaya mushi wa yuhsinu ilayhi yana kyautatawa zuwa ga manzon Allah wa yudafi'u anhu wa yuhami yana ba manzon Allah kariya gurgurda yanda zai iya wa yuhami kuma yana jayayya dan manzon Allah ya zama to a zo waje a tsaya a ce kaza za a iya ce a kenan idan yuhami kenan yana zama to mashi a matsayin alƙali zai tsaya ya bashi kariya a matsayin aboka sannan wa yukhalifu qaumahu Abu Talib yana sabawa mutanen Makka fi zalika a cikin haka a cikin duk abin da zai je yazo in dai zai taba manzon Allah to shi ba da shi ba mal yace ma'a annahu ala dinihim wa ala khillatihim aw quda wa ala khillatihim tare da cewa shi Abu Talib din nan yana kan addinin Quraishawa sannan kuma yana kan milla hanyar da suke bauta wa Allah shi ma akan yayi da addinin Abu Jahal da addinin Abu Talib duka idin duka botan gumki sai ta illa annallaha ta'ala sai dai Allah mai girma da buwaya qadimtahana qalbahu bihubbihi hubban tabi'iyyan la shar'iyyan Allah mai girma da buwaya qadimtahana ya jarrabi qalbahu zuciyar Abu Talib bihubbihi da sun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubban tabi'iyyan so irin na dabi'a la shar'iyyan ba so irin na shar'a ba wa kana istimrarihi ala dini qaumihi min hikmatillah ci gaban da Abu Talib yayi ci gaba da yi akan addinin mutanen shi Quraishawa yake musulunta yana daga cikin hikimar Allah mai girma da buwaya saboda inda ya musulunta kaga cha za su yi ni yana kare addini shi ne dan haka shi ma ba za su saurare shi ba su Quraishawa amma kaga yana bashi kariya tare da cewa tare ake botan gumkin tare da shi amma kuma yana kokarin baiwa manzala sallallahu alaihi wasallam kariya gurgurdan yanda zai iya malice wa mimma sana'ahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min alhimaya daga kuma abin da yake aikatawa ga manzon Allah na bashi kariya iz law kana aslama abu talib yace inda abu talib ya musulunta lama kana lahu inda mushriki quraish wajahatun wala kalima inda ya musulunta abu talib da bai kasance ba a wajen quraishawa yana da wajaha huska matsayi wala kalima haka kuma bai kasance ba yana da ta cewa a gaban su amma addinin su iri ɗaya ne sai kuma gashi yana baiwa manzon sallallahu alaihi wasallam kariya fiye da ake tsammani wa kanu yahabunahu sun kasance su Quraishawa suna ga kurjinin shi Abu Talib yahabunahu suna ga kurjinin shi wa yahtarimunahu kuma suna girmama shi yace in ba dan haka ba walajtaru alaihi aida sun yi karan tsaye akan shi Abu Talib din game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya musulunta walamaddu aidiyahum da sun meka hannayen su ko sun shunguda hannayen su wa alsinatahum da halshen su bisu'i ilaihi da munanawa zuwa ga shi Abu Talib amma kaga basu taba shi ba basu yi magana ba ka kausa akan shi saboda suna ga cewa yana saman kan irin addinin su daya shi yasa suke ka karan manzon Allah wajen shi Abu Talib malice abu nabi qala ta'ala Allah yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah ubangijinka shi yake halittar abin da yake dama wa yakhtar kuma Allah shi yake zaban abin da yake dama وقد قسم خلقه انواعا واجناسا الله يا رب حلتن شي نوعي ne daban daban jinsi ne daban daban يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اجناسا jinsi daban daban sannan kuma anwa an kala daban daban مالتي فهذان العمال كافران waɗannan baffofi guda biyu kenan baffan manzon Allah Abu Talib wa Abu Lahab duka suka kafure ne fa ahaduhuma ɗaya daga cikin su wa huwa Abu Talib shine Abu Talib yakunu yawmal qiyamati fi dhahbahin minan nar zai kasance gobe kiyama fi dhahbahin kalimatu dhahbah shine ruwan da ya kawo mutun idan kafa to amma shi ba ruwa bane ba minan nari na wutar da gobe kiyama kenan za a sa shi gidan wutar shi Abu Talib amma kuma wutar za ta kawo mishi ina za ta kawo mishi idan sahu daidai nan za a bar shi wannan shine azabar da Allah zai mishi wannan shine ammi dai ko sai ya ce wa huwa wal akharu وهو أبو لهب نبي كما شيني أبو لهب شيكم أبو لهب في الدرك الأسفل من النار ينا تشن كسا 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 جدو متا كدوه كما الله أمم من ذا الله قدر بيوني daya shi yake da karamar azaba daya kuma yana can kasa kasa wuta dan an nuna maka addini ba kayan gidan su kowa bane kayan Allah ne duk wanda yake so dacewa da rahmar Allah ya bauta wa Allah kaga inda maganar gida ake bi ba za a zo magana akan Abu Talib da Abu Lahab ba saboda baffannin manzon Allah ne amma kuma ga halin da suke ciki مالك يقول وأنزل الله فيه ألا سبكر أكن شيء أبو لهب سورة سورة سكتم دغدا في كتابه أتقل التاه تطلع أنا كرنت ونن سورة على المنابر أكن منبري كرنت أين وأبو لهب سنو تقرأ أنا كرنت في المواعظ أوجن أبن ديشه وأززكا أتي كوا تكنش
نعم
wannan babban manzon Allah ne amma ga abinda Allah ya ce tabbati yada abi lahab wa tab to ina ga kuma wanda ba shi ba kenan wajibi ne mutum ya imani in yana son dacewa da rahmar Allah kawai malaci wal khutab da kuma abinda ya shahi minbari na hutubobi ana ta karanta ita wannan sura wannan sura fa tatadammanu annahu ta kumshi cewa shi Abu Lahab sayasla naran zata lahab tabbas zai shiga wata wuta ma'abuciyar halishi war zata rika la san zuciyar tana la san gangan jikin ba ma shi kadai ba wa mar'atuhu da matar Abu Lahab din hammalatal hatab ma'abuciyar daukan kaya da itace tana daurawa akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ta tutar da shi duka dai Allah ya hukunta musu cewa ɗan wuta ne to malai yake cewa shi ne anan ya bude maganar wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wanda kaga yayi imani Allah ne ya zabe shi ba maganar cewa ɗan gidan su wane bane ba yace kaga yanzu ga sunan amme guda biyu na manzon Allah amma ka hure ne Abu Talib sannan kuma da Abu Lahab wannan shine uslubi na biyu go sai yace al uslubu thalith salo na uku da quraisha suka doka dan kawar da mutane kar su fahimci da awar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine al ittihamatul batilatu li saddin nasi anhu tuhumce tuhumce na banza dan a kange mutane game da fahimtar abinda manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam aituhuma kaza aituhuma kaza aituhuma kaza waɗannan ga wasu daga cikin su malan ya kawo yace ittahamuhu bil junun suntuhum tafi da cewa mahaukaci suka ce a ai wannan kubar biya shi ya ji ba bai da hankali kuma sannan waɗanda ake ga cewa su suka san shi haƙiƙanin sani la'alla kai rana kai tsaku kaɗu da shi la'alla hijira kai daga wani waje ka zo garin ku yanzu misali irin su Abu Zar kaga daga ƙauyen su yazo ko dan ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimce shi ya ji kaza to sai ka zo sai ka iske waɗanda suke matsayin mahaifa a gare shi yayin shi kannin shi kazan shi suka ce mahaukaci ne da kai da su waye hi sanin wannan mutum hakika na sani su go to kaga wannan hanya ce ta akawar da mutane kan masu saurare shi ko wallahi aka haɗe maka kai kana iya hukunci ba kawai aka ce maka kawai ma hukunci ne duk garin da inda kai a ce wanda bai jin daɗin jikin shi sai ka kai matakin da zaka rikata to kore daga cikin jikin kaga shikenan an samu matsala kaga wannan ba karamin tashin hankali bane ba gaskiya mutumin kanshi kuma mutumin da babu irin shi kakaf a cikin halittar Allah a kalle shi a tuhumce shi da cewa hukunci kuma a yada abu tsakanin mutane a rika faɗi saboda a dakatar da da'awar shi shine malai yace sun tuhumce shi da cewa mahaukaci وفي ذلك نزل قول الله تعالى أكن حكني الله سبكر دشوا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون سكت يا كي ونن دعك سبكر مك الذكر شين القرآن يمكن ما إنك لمجنون إنك للي كي لمجنون تبس ما هو كتير subhanallah amma Allah ya yi suwa wa kad ajabahum Allah ta'ala bi qawlihi ma anta bi ni'mati rabbika bi majrur Allah sai ya ba su amsa da cewa baka kasance ba game da ni'imar da Allah ya maka ta annabta ba ma baci bane kai ni'ima ce Allah ya tace a cikin al'umma kakaf ya zabe ka ya baka wannan annabta ba hauka bane ba kuma su da kansu fadi suke sun san tabbas ma lokaci bane sun sai shi su hankali lokacin da aka zo dora al-hajarul aswad bai bayyana ba kakaf din garin maka sai ittifaqi cewa wanda ya shigo daga wannan kofar sun yarda mazalla ya kado go da yana shigowa mai suka ce radina kowa ya ce ya yarda saboda ashe an yarda mutun ne wanda hankalin shi ma yafi hankalin kuma wajen dora dutsin ya nuna musu cewa shi ba irin su bane ba kuma hankalin shi ba irin nasu bane ba yazo ya hada su akan wani abin da kowa sai da yaji cewa ya samu gamsuwa amma haka hin ya shigo ana fama ba Muhammad ta iska kowa yana cewa shi zai dora ana famun fada amma kuma da zawwan shi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mishi ilhamin wannan abin da ya shahi azanci yace a kawo kelle wane ina kabilar suwa ne ku kawo wakilin ku ina suwa ne ku kawo wakilin ku ina suwa ne ku kawo wakilin ku kowa ya aiko da wakilin yace rike wannan bangaren tsumban nan wannan rike wannan wannan rike wannan wannan rike wannan yace ku daga tare suka daga shi tare mazalla ya dauki hannun shi mai albarka ya dauki wannan dutsen mai albarka ya sashi a wurin shi mai albarka sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ya yarda aka huta ana horin ciki ashe sun yarda mai hankali ne sun sani wajahadu biha wasaiqanataha anfusuhum zulman wa ulum wallahi sun sani sai dai su ba wani labari cewa mai hankali amma kawai an ki ba abi ne to shine Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun baka kasance ma'aukaci game da abinda Allah ya maka na ni'ima ba shine cewa kai ne annabin wannan al'umma gaba daya kuma ba ma wannan ba a annabawan ma kakaf kai ne jagoran sallallahu alaihi wasallam yanzu mutumin da yake da wannan kimar da wannan darajar haka kawai wani dauku ciko ba mu ya kalle shi ce mahaukaci ne me yasa saboda wai ya hana waɗanda suke za su zo ko suke kewaye a kange su game da fahimtar cewa abin da yake hudi na gaskiya banda wannan sun tuhumce shi da cewa ittahamuhu bisihr sun tuhumce shi da cewa wannan qur'anin da yake karantawa yana jan hankalin ku kowa ya imauce sihiri ne yake muku kaga sha magana cewa za ta iya tasiri akan wasu daga cikin mutane saboda an san sihiri shine me shine kawar da hankalin mutane game da abin da yake na hakika zuwa ga su rika kallon wani abu na daban a wata fuska ta daban suka ce ai sihiri ne yake wa fi zalika nazala qawluhu ta'ala wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sa'irun kadhab sun yi mamaki ajibu sun yi mamaki an ja'ahum cewa ya zo musu munzirun minhum mai gargadi daga cikin su Allah ya ni'imta su da cewa manzon a cikin su yake suka yi mamaki wa qalu suke cewa wanda suka yi al-kafiruna kafurai suka ce ai wannan haza sahiru kazzab ai wannan mai sihiri ne sahir mai sihiri ne kazzabun mai yawan ƙarya kawai abin da yake wadannan ƙarya ne sihiri ne yake muku duka fa maganganu ne wanda su sun yi kowa sanin cewa abin da suke wadannan ƙarya ne وقال تعالى الله كيتشوا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الله يتي الظالمين سنة فتا سنة كارا وأيبا قوة كتي بيبا إلا رجلا سيوان متن مسحورا وند سحر تشي ما أكي يا أكي كارن تامش وسا أبو وشين يكي هو كمر متن دا الجني يا كاما شكاية كذا كجنا سروتي دا بند بقو سنة تشيطو شيني سانيش مسحورا عن سحر تشي to kaga wannan ma saboda a kawar da mutane game da fahimtar abin da yazo yake kira su akan shi bayan wannan tuhuma ta uku wattahamuhu bil kadhib suka tuhumce shi da cewa wai ƙarya yake wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala wa qala lil kafiruna hadha sa'irun kadhab kahurai suka ce ai wannan mai sihiri ne maƙaryaci suka ce a wani waje wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qawmun akharu faqad ja'u zulman wa zura suka ce a wa qala allazina kafaru kafare suke cewa in haza wannan abin da yazo da shi ba komai bane ba illa ifkun face kiran ƙarya ne ay kadhibun mukhtalaqun muftara ƙarya kirkirarra abinda aka kaga iftarahu shi ya kirkiri wannan abin wa a'anahu alaihi qawlun akharuna ko ba ma shi kade ba an samu wasu mutane na daban suka rika taya shi akan wannan abin faqad ja'u Allah ta hakika waɗannan mutane sun zo da magana wadda magana ce zulman zalimci ce wazura kuma kage ne ƙarya ne abinda suka wadi ba haka nan bane ba wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ƙarya bane ba gaskiya ce daga wajen Allah subhanahu wataala banda wannan tuhumar sun ƙara tuhumar ce da wani abu na daban wattahamuhu bil ityani bil asatir suka tuhumce shi da cewa a bil ityani yana zawwa da al asatir tatsinniyoyi labarin mutane warko kamar da ake ta tatsinniya a da an yi kaza an yi kaza an yi kaza suka ce wannan abun shine yake hode muku ba wani wahayi bane ake mushi Allah ya ce wa qalu asatirul awwalin katabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila suka fada suka kara cewa tatsinniyoyi ne na mutanen farko iktatabaha ay jama'aha wa sajjalaha ya hada waɗannan bayanai shine iktatabaha sanan wa sajjalaha kuma yasa aka dawwana mushi shi fahiya tumla alaihi ake karanta mushi ake mashi shibta ake mashi imla'i ake mashi diktan abin tumla alaihi bukratan wa asila da sahiya da kuma yamma idan aka ce bukratan daga hudowar alfijiri zuwa daga hudowar alfijiri zuwa hudowar rana shine bukratan asila daga karkacewar rana daga tsakiyar sama zuwa faduwar rana suka ce a wannan lokaci ake karanta mushi waɗannan abubuwa ake karanta mushi abun nan da yake karanta ku kaga dai duka waɗannan abubuwa asalib ne na ya za a yi a kange mutane kar su fahimta salo na hudu dan ka gane cewa makirci game da addini ba bayan aka fara ba kuma addini kayan Allah ne kuma duk yanda za a kada a raya wannan lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi wallahi sai ya kai shi ba wanda ya sai hana shi inda ana hanawa da tun a wancan lokacin an hana mutum guda matar shi tai imani sai yaro Ali ibn Abi Talib yayi imani Warqa ibn Nawfal yayi imani wani yayi imani ɗan kadan a kakafin duniya amma yau fa babu wani wajen da zaka sai face sai kaji ambata musulunci shi ita am abaita ko ka so ko ka sai kaji musulunci to kaga wannan al'amari na ubangiji subhanahu wataala dukkan sharri da dukkan makirci duk mutumin da zai yi sharri ko makirci game da addini wallahi tallahi billahi yana bata baka shi lokaci kana bata baka kanka lokaci duk abin da ka fahimta gaskiya ne dalibi ne kai na ilimi malami ne kai a gama gari ne kai mutane ko ma wane ne kai abinda ka fahimta gaskiya ne ga dalili wallahi ka bauta ma Allah akan wannan kabar ka ne kaman kana yi kaman baka yi ya zama to addini ka mai da shi zabi sanka sai abinda kaga dama zaka yi aiki da shi wanda zaka samu haka a cikin mutane a mu ɗan kaza ne mu ɗan bangare kaza ne mu kaza muke yi haka ake yi wannan ba hujja bace ba ka tausaya ma kanka ka ji tsoron Allah ka bi addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi inda kage da sharri yana hanawa addinin da bai zo yau ba kuma ko a yau a kusa kusan nan ka duba tahiyar sunna da yanda al'amura take gudanuwa babu irin kagen da ba a yi ba ba irin sharrin da ba a yi ba babu irin maganar da ba a yi ba dan a kange mutane kar su fahimci waɗannan mutanen amma wa ya aballahu illa an yutimma nuruhu wa law kariha al-mushrikun Allah ya ki sai hasken nan ya cika koda wani zai iya abinda Allah ya tabbatar da cewa zai cika tabbas ya cika kaga aka ce busura ma uwayensu suna fadari uwayensu aka ce wani ma ai ya ce ya biya uwar shi kudin da ta shayar da shi na dan abu da ta shayar da shi wani ma ya ce baban shi kaza wani ma ya kaza kuma karshen zalimci sai a ce muku bussa san manzon Allah wallahi a ce wai baka san manzon Allah kai da kuma a dalilin son manzon Allah ne ake kyamanka ka ce kai a barka na kowa wani a garin ku an kirkiri kaza ku rike abun ku an go ku ana kaza ku rike abun ku ku mu ku bar mu da na manzon Allah zalim sallallahu alaihi wasallam to me abun kiyama a cikin wannan to wallahi yanda abun yake a can haka yake a yau at-tarihu yu'idu nafsahu tarihi ne yake maimaita kansa a kowane lokaci duk irin abun da suka yi bai hana bai hutu kaman ka dauki dawon hura ne ka ce ka jimke shi da hannunka duk yanda zaka matsa shi a lokacin zai rika mi zai rika hutowa haka addini yake bunnugun yutaibun nuwaji ba ya da da haka addinin musulunci wani al'amari na ubangiji subhanahu wataala mu masu rauni mu tausaya wa kanmu mu ji tsoron Allah mu yi kokarin bin addini a yanda yake duk abinda ka fahimci addini ne ka tsaya akan wannan abin kai da fata ko da rai zai yi halin shi yayi halin shi in ma baka bin ba zai yi halin shi haka Khalid ibn al-Walid yake cewa babu rigimar da bamu shiga ba yace amma bamu mutu ba yace ha ana amutu kama yamutu al-ba'ir gani zan mutu irin yanda raqum yake mutuwa a gida yace la na mat a'yunul jubana Allah ya hana idanun matsoraci barci da ka tsaya kai addini wannan shine abin da yake wajibi akan mu to shine ana Allah yake cewa suntum tashi da cewa asatirul awwali naktatabaha aka ci haka yake taro su ai tatsinniyoyi da mutanen da ya taro kaza ya taro kaza ya taro kaza iktatabaha jama'aha wa sajjalaha wa nasakhaha da sahe da kuma yamma sai usulubi na hudu wanda zai zama to mata shekara to insha Allah a darasi mai zuwa wanda shi ma duka iya daga cikin ya za ai a hana abun ya huto amma wa ya aballahu illa an yutimma nuruhu walau kariha al-mushrikun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah.